الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 22 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 9 ga watan 10 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Abinda yake iya, abinda yake suna a shir'ance a ran 7 a aske kan jinjiri da sassafe, wannan gashi da aka aske a dora shi a kan sikeli na makera, nauyin da ya bada na garankin azurfa sai a yi sadaka da kudin ga mabukata. Sannan in an rigaya an zafi suna, to dama wannan ya rigaya ya gabata. In ba a rigaya aka zafa, to a ranar 7 dole a zafi sunan da ya dace, a rada ma yaro, a bayyana ma jama'a cewa dan da aka haifa sunan shi kaza, sannan kuma a yanka masa ragon suna. In namiji ne a yanka masa biyu inda hali, hakan shi ne sunna. In mace ce ce ɗaya ake yanka mata, abinda yake sunna. Ko mun halinka ba za ka yanka sama da ɗaya ba, in dai diya mace ce ce ɗaya shi ne a matsayin ragon suna. In rago 10 za ka yanka, waɗannan saura sai dai ka yanka su a matsayin kai sadaka. Wannan shi ne iya abinda yake suna a shir'ance. Kowane littafi daga cikin littattafan hadisi ko littafin fiqhu, idan ka koma haka za ka gani maganar tara mutane da sunan fatiyar suna a kofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci, wannan kwata-kwata baya da asali a addini. An gane ko? Baya da asali a addini. Sannan kuma kasancewar shi namun suna, kamar yadda al-Imamu Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa ɗaya yake da naman layya, a gidan da aka yi aihuwa a dafa a ci, maƙwabta da 'yan uwa a basu a matsayin kyauta, talakawa da miskinai a basu a matsayin sadaka. Domin shi al-Imamu Malik yana karya karhanta mai da naman suna a maida shi a matsayin walima a dafa a gayyaci jama'a. Sai dai daga cikin magabata da yawa sun tafi akan halaccin haka, ba laifi ana iya yin walima ta suna. amma abinda muke so mu fahimta kar kai walimar suna kace ka aikata sunna a ka aikata abinda yake halal an gane ku domin su daga cikin magabata suna ganin halaccin haka wannan shine iya abinda yake suna a shar'anci tambaya ta bi dangane da abinda wanzan mai suke fitarwa daga makogoran yaro da suna hakkin wuya al'ada ce ba addini bane in ka so a hudda masa ba laifi bane ba in kuma ba hudda ba allo shi ma ba matsala bane ba amma kwata kwata baya da asali a cikin addini al'ada ce cewa a hudda ma yaro hakkin wuya dan haka kuma su wanzan man kansu a yanzu da suka fahimci cewa mutane ba sa so sai su dan shafa masa wani abu a makogoron su ce ai duk dai ne ba sai an hudda ba dan haka al'ada ce idan ka tafi cikin wasu jama'ar ba su san ba ma da wani hakkin wuya da ake hudda ma kuma su kansu wani bin wanzan man tambaya suke a gidanku ana huddawa ana huddawa in ana hudda su hudda in ba a hudda kuma su bar yaro wai shaushawa ta ciki da ake dan tsatsaga wannan kinda wannan suna cewa bugun jini shi ma duk al'ada ce duk al'ada ce in an zo ma yaro aski sai a dan tsatsaga cikin da kasancewar wasu har a dan tsatsaga nan duka wannan al'ada ce shi ma baya da asali a cikin addini nam to shi wanda yazo akan cewa zikirin da idan mutum ya nace yin sa a bayan kowace sallah ta farilla iya abinda zai hana shi shiga aljanna ita ce mutuwa shine karanta ayatul kursi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi kuma abinda yazo na tasbihi na la ilaha illallah subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 nadarin mutum ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ya ce za a gafarta ma bawa zanubansa ko da zanuban sun kai kungun teku ga yawa fadlar kenan yin wannan tasbihi dan haka kuma ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai 10 subhanallahi 10 alhamdulillahi 10 Allahu akbar 10 haka kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 ba tare da cikewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan akwai 11 sannan kuma akwai 25 shi ma wannan duka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle shi wancan karanta ayatul kursi shine sakamakon duk wanda yake karanta ta bayan sallah ta farilla to za a gafarta masa zanubansa ko da sun wannan ba abinda zai hana shi shiga aljanna face mutuwa na'am kamar kaka a shigar da shi cikin ciniki ka saya abun shi kwarai wannan yana halatta ya zama dillali kenan mutum ne ya iya kasuwa babu kaya a hannun shi akwai inda zai je ya karbo kaya idan ya karbo kaya in ya kawo sai ku yi ciniki da shi idan ya sayar maka sai ya hudda iya abin da yake riba shi kuma sannan sai ya kai ma masu kaya kudin su yin haka ya halatta matsayin dillali ne abinda baya shine ake kira kayinayi kenan, abinda baya halatta ku kashe ciniki da shi kafin ya je ya kawo kaya, wannan haramun ne, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kamar yanda yake cikin hadisi yake cewa wala tabi ima laysa indak, manzon Allah yace karka sayar da abinda baka da shi, ma'ana abinda ba mallakarka ba. Dan haka in kaga mutun yana buƙatar kaya kai kuma ka san inda zaka samu waɗannan kaya, to baya koda ka san nawa za ake sayar da wannan kaya, to baya halatta ku kashe ciniki da shi. Anan sai dai kai masa hikima da wayo da dabara ka zaunar da shi, in ma bai karya maka suwa abinci ka bashi da lemu, kafin ya gama ka zaunar da shi ka ce zaka je ka zo da kaya, a lokacin nan sai ka je gun masu kaya su baka farashi, a nawa nawa za ku ban abu kaza, ina da kiliyan abokin ciniki, to za mu baka akan jika-jika, suka baka farashi akan haka, idan ka zo kuka yi ciniki in jika biyu ka sayar mushi da wannan kaya misali, to duk wannan jika da ta hau ribar ka ci, halakinka ne, sai ka fitar da ribar ka sai ka kai musu kudinsu, in kuma ba ku daidaita ba to kayansu za ka maida musu, damun kai ba saya ba kai, duk lalanci farashi ne aka baka, to yin hakan yana halatta. Na'am.
Dangane da magana a lokacin da liman yake magana, akwai bambanci tsakanin cikin masallaci da harabin masallaci?
Wai dangane da yin magana a lokacin da limami yake khutuba, akwai bambanci ga wanda yake cikin masallaci ko wanda yake harabarsa? Babu bambanci. In dai kana sauraron khutuba, sauti yana kawo maka haramun ne kai magana. Duk wanda yayi magana wato ya zubar da ladan da ake samu na sallar Juma'a, shine gafara ta tsawon sati guda da kuma dadin kwana uku. Dalilin da yake tabbatar da haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man massal hasa faqad laga, wanda ma ya shafi kasa manzo Allah ya ce yayi lagau, abinda ake nufi da lagau ya zubar da ladan Juma'a, ma'ana yayi abinda bai dace ba, domin yin kawaici lokacin da limami yake khutuba wajibi, wanda yana daga cikin dalilan fadar Allah subhanahu wata'ala, wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu, haka a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani game da wannan gafara da ake samu ta tsawon sati guda da dadin kwana uku, manzo Allah yace kuma ansata au kama kalin, sannan mutum yayi kawaici lokacin da limami yake khutuba har aka kai aka gama, sannan kuma yin sallaci sallah tare da limami, manzo Allah yace za a gafarta masa zanubansa na sati guda kuma da dadin kwana uku, da haka baya halatta yin wannan ko da kana wajen masallaci kenan. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul jihadi wasiya, kuma mun tsaya karshen babi na 123, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shar'ancin ɗaukan guzuri idan mutum zai fita fagen daga, domin fita fagen daga bulaguro ne na musamman, shi kuma duk tafiya idan mutum zai yi to an shar'anta mutum ya ɗau guzuri, domin ɗaukan guzuri baya cin karo da tawakkali, kamar yadda a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi guzuri, lalle fiyayyen guzuri shine tsara dokokin Ubangiji, wanda ayar kamar yadda malaman tafsiri suke fada bayani ya gabata, wasu daga cikin mutanen Yaman sukan zo hajji ba tare da sun dau komai na guzuri, sai su ringa fada suna kukutawa cewa na hannun mutawakkilun, mu ne masu dogaro ga Allah. to kuma in sun zo sai su ringa roƙon mutane suna bara wani lokaci har ma ya kai su zuwa kwaci shine sababin saukar ayar a takaice dai ayar umarni ne ubangiji ta'ala yake mana cewa mu guzuri gane ku duk tafiyar da mutun zai yi ya kamata wato ya tanadi guzuri da yace fa inna khairaz zadi taqwa fiyayyen guzuri shine tsara dokokin ubangiji shine malam yazo mana da an gane ko hadisai kusan guda hudu a karkashin baban wanda hadisi na farko shugaban masu tawakkali lokacin da zai yi hijira zuwa birnin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka dinka masa burgani wanda aka zuba guzurinsa a ciki da salka wanda asma'u Allah ya kara mata yadda da mararta ta tsaga tsakiya rabin ta daure bakin salka rabin kuma ta daure bakin burgani wanda wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana shar'ancin daukan guzuri idan mutum zai yi bulaguro hadisi na biyu hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake fada yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun gama hajji zamu koma gida Madina mukan yi guzuri na naman layya an gane ko domin sukan yin raye da naman hadaya da naman layya su shanya shi idan ya bushe sai su cika wato bahuna sai su yi wannan sai su yi guzuri da shi su tafi gida Madina domin a kwana biyu ana amfani da shi haka hadisi na uku a baban wato hadisin Suwaid ibn Nu'man Allah ya kara masa yadda wanda yake fada ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da manzon Allah ya ci Khaibar da yaki yake cewa lokacin da muka isa dawa wanda ake kiran shi sahaba wanda yana kusa da Khaibar a lokacin nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa suka sallaci sallah ta asar bayan gamawa Suwaid yace fada annabi sallallahu alaihi wasallama bil afima manzo Allah sai yace a kawo abinci me yake nihi ma'ana a kawo guzuri kowa ya kawo shine yace walam yu'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama illa bi sawi ba azuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da komai illa soyayyen gari wanda yana daga cikin guzurin su sukan soye gari idan aka soye shi lokacin da aka bukata kawai dama shi ake a cibra shi ya zama kamar dawo a ci a sha ruwa shine yace falukuna fa akalna wa sharibna wato muka dama shi muka ci muka sha sun makama annabi sallallahu alaihi wasallam fa madamada wa madamadna wa sallaina manzo Allah ya tashi ya kurkure bakinsa muka kurkure bakinmu muka yi sallah ba tare da mun saki arwalla ba wanda bayani ya gabata wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wato shar'ancin saki arwalla a sababin cin abinda aka dora akan wuta hukunci ne wanda an shafe shi wanda a farkon musulunci duk wanda ya ci abincin da aka dora akan wuta dole sai ya saki arwalla hadisi na hudu hadisin wato Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda na fada cewa guzurin jama'a yayi karanci wa amlaku sun talauci ma'anar wa amlaku shine guzurin su ya kare min al-imlaq ne al-imlaq shine wato rashi kenan talauci a lokacin nan jama'a suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman izinin soke raƙumansu domin suna da buƙatar abinci komai ya ƙare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini kafin su je su fara soke raƙuma Umar Allah ya ƙara masa yadda sai ya haɗu da su sai suka ba shi labarin cewa mun je mun nemi izini a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da soke raƙumanmu Umar ya ce to in kun soke raƙuma kun ci nama menene zai wanzar da ku bayan haka ma'ana akan me za ku koma gida tafiya ku ga ta tafiya mai nisa sama da kilo 700 domin yakin Tabuk ne a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ma baqa'uhum ba'da iblis ka ba su izinin su soke raqumma to menene zai zame musu sababin wanzuwa bayan sun ke raqumma manzon Allah sai yake fada Umar kamar yadda yake cikin wata riwaya Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ba manzon Allah shawara ya ce ya rasulullahi abinda nake gani ya dace ka umarci jama'a cewa kowa ya zo da sauran abin da ya rage na guzurinsa kai addu'a tabbas Allah zai karɓi addu'ar ka ya sanya albarka a ciki shawara ce Umar ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga Umar yace nadi fil nas ishila a cikin jama'a ka sanar da su ya atuna bi fadli azwajihi kowa ya zo da sauran abin da ya rage na guzurinsa a lokacin da suka kawo aka shimfida wani mashimfidi kowa ya zazzaga iya abin da ya rage a cikin burgamunsa fada'a wa baraka alaihim manzo Allah yayi addu'a ya sanya albarka wa baraka alaihim wato ya roki Allah ya sanya albarka gare su a wannan abu da ya rage kuma da agun sa na manzon Allah ya kira Yusuf ya ce bi au ya tihim ya ce kowa ya zo da burgamun sa suka zo manzon Allah ya ce kowa ya kwasa fa hata sannas jama'a suka ringa kwasa kowa sai da ya cika burgamun sa hatta farahu sai da kowa ya gama kuma ga saura kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ina tabbatarwa babu wani abun bauta a sama ko a ƙasa musa cancanta da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai wa anni rasulullah kuma ina tabbatar da cewa ni manzon Allah ne domin wannan abu ne wanda yake gagara koyo abu ne wanda Allah yake karfafar wato manzanninsa da shi ta haka alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da gaskiyar annabtar shi da manzancinsa wanda a wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata hadisin yana tabbatar mana kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karba wato shi ne buƙatar jama'arsa abinda suka nema manzon Allah ya karbo buƙatar su yace ba laifi ku je ku soki wanda kuma wannan yana nuna mana manzanjiya suna nan akan al'adar su ta mutuntaka yanda mu a yau muna da buƙatar guzuri haka su ba su haɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzannin Allah su ma akan haka suke duka ɗabi'a ce ta dan adam yadda Allah ya ɗabi'antar da mu kuma wannan hadisi kana iya sanya shi layin hadisan da suke nuna daraja da fadla ta Umar Allah ya kara masa yadda yadda shine ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shawara manzon Allah ya karbi shawarar Umar yasa kowa ya zo da sauran guzurinsa manzon Allah yayi addu'a Allah ya saka albarka a ciki wanda irin wannan ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan hadisi wani daga cikin magabata shine Ibn Battal wato ya fito da wata fa'ida cewa yana halatta ga shugaba a lokacin da abinci yayi karanci yayi tsada to duk waɗanda suka dinkime abinci suka yayi suto wato shugaba ya nemi ya umarce su cewa kowa ya fasa mangaza ya huddo ya sayar ma jama'a kamar yadda anan kaga ai guzuri ne yayi karanci komai ya kare manzon Allah ya ce kowa ya kawo nashi abin da ya rage to haka waɗanda suka dinkime abinci a lokacin da jama'a suke cikin tsanani suke da bukata to shugaba yana iya umarnin kowa ya fasa mangaza kinshi huddo ya sayar ma jama'a zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu hamli zadi 'ala riqab قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة وابن سليمان عن هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا fafani ya zaduna hatta kana rajulu minna ya akulu fi kulli yawmin tamra qala rajul ya aba abdillah wa aina kanat at-tamratu wa aina kanat at-tamratu taqau min ar-rajul qala laqad wajadna faqadaha hina faqadnaha hatta ataina al-bahr fa idha hutun qad qadhafahu al-bahr fa akalna minhu 18 yawman ma ahababna Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin daukan guzuri ala riqab wato akan wuya ma'ana mutun ya dora kenan wato guzurin shi anan wuya ya labta shi a lokacin da kenan babu dabbar da zai iya labta ma lokacin da baka da abin hawa wanda zaka labta guzurinka to anan yana halatta ka dauke shi akan wuyanka an gane ko wanda kenan nan galibin abin da suke daukawa a wancan lokaci anan mutun yake dorawa shine arraqaba wuya to amma anan kai kasan dai abin da yafi maka sauki in ma ka dora a wuya ko kuma ka dora a kai ko ka rike da hannu yanda yafi maka sauki dai haka zaka yi shine anan malam yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya karama musu yadda na fada kharajina wa nahnu 300 yace mun fita wato zuwa wani gulaguro yace mu mutum 300 ne mu 300 na hamilu zadana ala riqabina yace guzurinmu yace akan wuyayenmu muke dauke da shi akan wuyayenmu muke dauke da guzurinmu babu abun hawan da za a lafta mu fafani ya zaduna yace guzurin namu ya kare hatta kana rajulu minna ya akulu fi kulli yawmin tamra har aka kai wato mutun daga cikin mu addini na Allah dan dabino dai takne yake ci ya sha ruwa kwayar da bino daya ita ce mutun zai ci ayini tun daga ketowar alfijir har zuwa fadawar rana kwayar da bino daya mutun zai ci sha ruwa qala rajul wani mutun sai ya fada yace ya aba abdillah kinaya ce ta jabir ibn abdillah wa aina kanat at-tamratu taqau min ar-rajul yace dan wannan dan dabino daya a ina ne zai make a cikin jikin mutum dabino daya abun mamaki yake kana sai Jabir yace masa laqad wajadna faqadaha yace kai dabinan daya ma mun kai lokacin da muka rashe shi ina faqadana ha a lokacin da guzurin ya kare kwata-kwata dan dabino daya da mutum zai ci babu muga yanda mazan jiya suka rayuwa wadda take ta kunci wanda wannan kunci bai sabbaba musu ba wani rauni ko gudu ko ja da baya game da aikin da suka saka ba na daukaka addinin Allah dan dabino daya fa mutum zai ci ayini ya sha ruwa kuma an kai lokacin da dan dabinan daya babu wanda mutum zai ci shine yace hatta ataina al-bahr Jabir yace har muka isa wani teku fa idha hutun qad qadhafahu al-bahr yace sai ga maka wani kifi wanda wato teku ya jefo shi zuwa gaba idan aka ce hut shine babban kifi irin kifin da ya hade Annabi Yunus shine kenan ake kiran shi dolphin katon kifi ne wasu sukan ce shine baleen an gane ku shine hut ke yace fa akalna minhu 18 yawman sai da muka ringa cin wannan naman kifi yace iya yanda muka so ma ahababna iya yanda muka so caye da muka kwashe tsawon kwana 18 suna cin naman kifi wanda kar mu manta hadisin ya gabata kuma zai koma zawwa a gaba a lokacin nan shi shugaban tafiyar yasa aka samu raƙumi mutun ya hau ta cikin kogon idan kifin yau ya wuce rakumi ba da mutum akan shi kuma ya fita cikin kogon idan kifin domin a gane a wa girman kifin ne a auna kogon idan shi kenan. To mutum kusan 300 suke cin kifin suna sara suna ci sai da suka yi kwana 18 kuma iya ci yanda suka so bai kare ba kwana 18. Da haka wannan duka hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa. Kaga an kai lokacin da sun rashi abincin kwata-kwata, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da suka isa bakin teku sai suka ga kawai katon kifi ruwa ya kuro shi zuwa gaba, suka ringa sara wannan kifi suna ci suna ci iyayen da suka so sai da suka yi kwana 18 kuma suka dauka suka yi uzuri, amma duka wannan kifi bai kare ba. A shahid daga cikin wannan hadisi wannan shine da yace na hamilu zadana ala riqabina, wato muna dauke da guzurin mu akan wuyayen mu. Kenan in har baka da dabbar da zaka lauta mata guzurinka to karka ce a ni ai shikenan tafiya ta sauka daga kaina, ka dauka a wuyanka irin yadda mazan jiya sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauka. Babu irdafil mar'ati khalfa akhiha. Qala haddathana Amr ibn Ali huwa al-Jahabi, qala haddathana Abu Asim huwa an-Nabil, qala haddathana Usman ibn al-Aswad, قال حدثنا ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك باجر حج وعمره ولم ازد على الحج، فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن، فامر عبد الرحمن ان يؤمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن عمرو بن دينار هو المدني عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة رضي الله عنها وأؤمرها من التنعيم. واتوانا بابي نواندك بياني كمدى أبندي زودة كمزان الله صلى الله عليه وسلم نا واتوهكن جن وقومت حالت جن قويمت واتو أبايان كنن دموانتا. Idan ya hau abin hawa to ba laifi, idan ƴar uwarka ce, idan ka hau abin hawa in ƴar uwarka ce ba laifi, zaka iya goya ta a baya, sawa'an raƙumi ne ko doki ne ko jaki ne ko ma menene, in dai abin hawa ne. Don haka wannan bai takaita ba akan ƴar uwarka, duk wanda take muharramakka wanda haramun kinka ce ka aura, haramci kuma wanda yake mu'abbad, an gane ku, domin akwai haramci wanda yake mu'akkat. Haramci mu'akkat yanzu misali wannan ƴar uwar matarka ce, kanwar matarka ce, koyar matarka ce, haramcin ba haramci bane ba wanda yake na dindindin. Halin kana aure da ƴar uwarta to haramun kinka ce, sai an kai lokacin da kenan kuka rabu da ƴar uwarta shine a lokacin ne yake halatta ka aure. Amma duk wanda haramun kinka ce, haramci wanda yake na dindindin, to wannan ba laifi, zaka iya goya ta akan abun hawa, ko kuma kasancewar matarka ce. Amma duk wanda ba matarka bace, ba muharramakka bace, to baya halatta ka hau abun hawa kai ka goye ta a baya. Sai in ya kasance da larura, larura ko in aka ce larura abu wanda yake ban makawa, misali kasancewar marar lafiya ce ta faɗi, za a kai ta likita, an rasa abin hawan da za a dora ta. To wannan hali ne wanda yake na larura domin ceton rai. Kenan wannan ba laifi a wannan lokaci, larura tana halatta abin da yake ya harauta. To shi ne a nan wato ya yi babi na musamman, babu irdafil mar'ati khalfa akhiha. Babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin mutum ya goya mace. Goya mace ma'ana khalfa akhiha, bayan abin hawan dan uwanta kenan. To amma a irin wannan lokaci, misali kai ba ka da mata, aka ganka da mace, ka goye ta, wanda bai san ka bai ganka, to anan sai kai masa bayani, sai ka tsaya kai masa bayani dan kar ya samu wata kafa ta tuhuma. Ka ce masa a'a, wance da ka gana goye ta ƴar uwata ce, ga matsayinta a gona. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dare lokacin da yana cikin itikafi, matarsa Safiya ta kai masa ziyara, manzon Allah ya rako ta suna tsaye suna hira a cikin dare ne, sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina da suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mace a tsaye, sai suka ringa bin rabi, suka ringa bin bango, suna duku-duku suna sauri. Manzon Allah da ya gansu sai ya ce ku zo ku zo. Suka zo, manzon Allah sai yake cewa kun ganta ba kowa bace, mata ta ce Safiya. Suka ce ya Rasulullahi ba komai bane. Manzon Allah ya ce a'a, yace ina jin tsoron shaydani kada ya jefa sharri a cikin zukatan ku. Je ku ce, ku yi gaba ku ce kun ga manzon Allah da wata mata a tsaye a cikin dare. Manzon Allah ya ce domin shaydani yana gudana a jikin dan Adam yadda jini yake gudana, yadda jini ko ina shiga yake. Manzo Allah ya ce dan haka ina jin tsoron ya jefa wani sharri a cikin zuciyar ku. Yi gaba kuna fada, ku yi gaba ku fada ku ce kun ga manzo Allah da wata mata a cikin dariya ce. Wanda wannan hadisi yana tabbatar mana duk abin da ka san za a iya tuhumar ka, to wanda ya ganka ya kamata kai masa bayani. To shine anan mallan sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya karama ta yadda ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi yarji'u ashabuka bi ajri hajjin wa umra. Tace sahabbanka za su koma gida Madina kowa da ladan hajji da umra. Tace walam azid ala alhajji, ni ko ban dada komai akan hajji, hajji kadai nayi. Wanda wannan a hajjin ban kwana ne, lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kusanto Makka, manzon Allah ya faɗa ga sahabbansa ya ce kowa ya warware niyyarsa ta hajji ya maida ta umra, ma'ana kowa ya yi tamattu. Ita Aisha Allah ya kara mata yadda, da aka iso wani dawa Sarif anya da zango, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga alburkar da aka mata, manzon Allah sai ya same ta ta fashe da kuka, tana ta rosa kuka. Manzon Allah yake cewa me ya faru ya Aisha? Manzo Allah yake cewa me yiwa, al'ada ce ta zo miki? Sai ta ce kwarai. Manzo Allah yake kwantar da hankalinki, karki damu, abu ne wanda Allah ya kaddara ma ƴaƴa mata ƴaƴan Adam. Manzo Allah yake if'ali kullama yaf'aluhu al-hajj ghayra Allah tatufi bil bayt aw kama qala. Manzo Allah yake ki aikata duk abin da mai haji yake aikatawa, komai ki yi. Manzo Allah yake amma banda dawafi hatta ta duri. Manzo Allah ya ce sai kin tsarkaka. An gane ku, sai kin tsarkaka, dawafi ne kadai ba zaki ba. To wannan al'ada ta zarce da Aisha Allah ya kara mata yadda, har ran 9 ga wata aka je aka tsaya a Arafa, jini bai yanke ba. To bayan an gama aikin hajji, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran 13 ga wata, bayan ya yi jifa na ƙarshe, ya tattara jama'arsa wayewar 14 ga wata za su koma gida Madina. Aisha sai ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take faɗa masa, tace ya Rasulullahi jama'arka sahabbanka za su koma da ladan hajji da umra. Tace walam azid ala alhajji, ni ko ban dada komai akan hajji, hajji kadai nayi. faqala laha sai manzo Allah ya ce mata izhabi tafi jeki dan uwanki Abdurrahman ya goya ki akan rakuminsa an gane ko shine ya ce fa amara Abdurrahman manzo Allah ya umarci Abdurrahman ibn Abi Bakr ayi umiraha ya kaita ta dauko umra min at-tal'im wato daga dawon da ake kiran shi tal'im sunan wurin tal'im can wajen harami ne manzo Allah ya ce ta je can ta dauko harami shine a yau a wurin aka gina wani masallaci shine ake kiran shi masjidu Aisha a can tal'im kin inda masu umra suke zuwa su dauko فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة مزان الله يجيران عائشة واتو أهنيا ودتكي تسمى دقا چكين هنيوين مكة كنا هنيا تكنتل أچا مزان الله صلى الله عليه وسلم يجيران تحتى جاءت واتو هر تقم ونن عمرا سننتظر سننقو مزان الله صلى الله عليه وسلم لجماعة سكومس لجماعة سا واي ورشاكو دقا وتا سننسكة في جدا مدينة wanda dai wato mahallu shahid game da wannan hadisi shine manzo Allah yace wali yuridifki Abdurrahman dan uwanki Abdurrahman ya goya ki akan rakuminsa kina wannan hadisi yana fa'idantar da mu halaccin mutun ya goyi wato yar uwarsa kenan akan abun hawa haka hadisi na biyu a baban hadisin Abdurrahman ibn Abi Bakr Allah ya kara musu yadda yake fada amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an urdifa Aishata yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ni na goye ilguwata Aisha wa umirha in kaita ta dauko umra min at-tal'im wato daga dawa wanda ake kiran shi at-tal'im wajen harami ne bayan ya shigo da waɗannan hadisai a wannan babi na jihadi domin hadisin da ya gabata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga manzo Allah Aisha lokacin da take tambayar sa take cewa hal alal nisa'i jihad tace ya manzo Allah ko akwai wajibcin jihadi akan mata manzo Allah yace alaihinna jihadu la qitala fihi lalle akwai jihadi akan mata sai dai babu fafatawa a cikin shi babu saran takobi babu sukar mashi babu halbin kibiya manzo Allah sai yake fada yake cewa jihadu kunnal hajju wato haji manzo Allah yace ita ce jihadin kuma mata yawaita kenan haji da umra duk mace in Allah ya hore mata to an so ta yawaita wannan yawaitawa da zata yi Allah zai kai ta matsayin masu jihadi باب الارتداف في الغزو والحج قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمة السختياني انا ابي كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي انا انس رضي الله عنه انه قال كنت رديف أبي دلها وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin goye wani filagazui a cikin hali wanda yake na yaki wal haji ko haji ba laifi kenan ka hau dabba ka goyi wani sawa'an bulaguro ne na haji ko kuma jihadi ne za a fita ko da bulaguro ne na kasuwanci ya halatta koma na menene ka goye mutum amma sharadi ka tabbatar da dabbar za ta iya daukan ku biyu in har akwai kuntatawa da takura ma dabbar to baya halatta shine anan malam yazo mana da hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake fada kuntu radifa Abi Talha yace na kasance wato a kuturin raqumin Abu Talha ma'ana kenan yana goye da ni shine idan aka ce radif kenan wanda aka goya shine yace kuntu radifa Abi Talha wato na kasance kenan akan kuturin dabbar Abu Talha wa innahum la yasrukhuna bihima jami'an yace lalle sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci wato suna daga muryar su da su gaba daya menene sai ce alhaji wal umra, haji da umra kenan kirani suka yi. Shi ko daman kirani shine kenan labbaika umratan wa hajjan, shine yace wa innahuma la yasrukuna bihima jami'a, wato suna daga murya da haji da umra gaba daya, shine yace alhaji wal umra. Kaga wannan kenan a lokacin haji ne shi Abu Talha akan raƙumin sa ya goyi kenan agolan shi shine Anas, Allah ya kara masa yadda. Babur ridfi ala al-himar, qala haddathana Qutaiba qala haddathana Abu Safwan an Yunus ibn Yazid huwa al-Aili an ibn Shihab huwa az-Zuhri an Urwa huwa ibn Zubair an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama rakiba ala himarin ala ikafin alayhi qatifa وأردف أسامة وراءه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري أنه قال يونس أخبرني نافع أن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من على مكة على راحلته مردفة أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان ومكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin goye mutum akan jaki, kai ka hau ka goyi wani. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Urwa ibn Zubair, Allah ya ji kansa, yake cewa lalle Usama ibn Zaid, Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himari. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki, ala ikafin, wato akan mashin hudin kenan, jakin yana da mashin hudi. Idan aka ce ikaf shine abin da ake shimfidawa a bayan dabba in za a hau, sai ya ce alaihi qatifa, kuma shi mashin hudin wato akwai fulo akan shi. Idan aka ce qatifa shine dai ake cewa matala, an gane ko? Asali katifa da ake cewa katifa, katifa ne shine yace ala katifa, kenan a bisa wani matashin kai kenan, in an shimfida mashin hudi da farko sannan kuma akan dora kenan wani kamar matashin kai, wani katu wanda yake mai taushi, sai a dora shi akan wannan. Shine yace wa ardafa Usama ta wara'a, manzon Allah ya goye Usama a bayansa, manzon Allah ya hau jaki kuma ya goye Usama ibn Zaid, wanda irin wannan ya maimaitu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki sai ya goye Mu'az, Allah ya kara masa yadda, wanda a hadisin manzon Allah ya ce ya Mu'az, ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma menene haƙƙin bayi akan ubangijin su? Yace Allah da manzansa sune mafi sani. Manzon Allah ya ce haƙƙin Allah akan bayinsa su kadai tashi a cikin ibada, kar su hada bautarsa da wani. Haƙƙin bayi akan ubangijinsu in har sun kaɗai tashi a cikin ibada, shine Allah ba zai azabtar da ɗaya daga cikinsu ba. Wanda wannan yana nuna mana wato ƙasƙanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba, shugaba ma na duniya da lahira gaba ɗaya, kamar yadda ya faɗa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama kuma a nan duniya Allah bai yi wani mai daraja sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma gashi ya hau jaki kuma ya goye wani kamar a ce yau gwamna ya hau babur kuma ya goyi wani yana kewayawa to shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hau jaki ya goya Usama ibn Zaid wato a bayansa sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda kar mu manta dai bayani ya gabata galibin malaman hadisi idan kaji sun ce Abdullahi a martaba ta karshe tabaka ta karshe kenan ta sahabbai to galibi suna nihi Abdullahi dan Mas'ud to amma garinar da ta nuna mana cewa Abdullahi anan ibnu Umar ne saboda riwaya ce ta almajirin shi shine Nafi wanda galibi Nafi yakan rawaito ga daga Abdullahi dan Umar wanda kuma kar mu manta a cikin hadisin gaya ya zo sunan shi a bayyane shine anan yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a qabala yawmal fath min a'la makkata ala rahilatihi ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki wato ya gabato ta hanya wadda take madaukakiya daga cikin hanyoyin shiga makka kenan hanya wadda take ta kan tudu ala rahilatihi akan wato raqumunsa in aka ce rahila shine wato raqumi abun hawa kenan ba ana nihi ba taguwa in aka ce rahila duk raqumin da za a iya hawa ayi gulaguro akan sa sawa'an namiji ne ko mace to shine ake kira da rahila murdifan Usama ibn Zaid manzon Allah yana mai goye Usama dan Zaid a bayan shi yana goye da Usama a bayan sa wa ma'ahu Bilal kuma tare da manzon Allah Bilal wato Bilal yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Usman ibn Talha daga cikin al-Hajaba waɗanda suke masu gadin Ka'aba an gane ku su suka gaji gadin Ka'aba masallacin harami na Makka tun uwaye da kakanni tun a jahiliya shi Usman ibn Talha hatta ana khafil masjid har manzon Allah ya shigo masallacin harami na Makka ya durkusar da raqumin sa fa amarahu a lokacin nan fa amarahu an ya atiya bi miftahil bait manzon Allah ya umarci Usman ibn Talha manzon Allah ya umarce shi cewa ya zo masa da makullin Ka'aba a lokacin nan Usman ibn Talha ya zo da makullin fa fataha ya bude Ka'aba wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba wa ma'ahu Usama wa Bilal wa Usman tare da shi akwai Usama da Bilal da Usman ibn Talha gaba ɗaya suka shiga cikin Ka'aba ko manzon Allah ya sa aka rihi bayan sun shiga aka kulli fa makatha fiha naharan tawila manzon Allah ya zauna a cikin Ka'aba wato yini mai tsawo manzon Allah ya dau lokaci mai tsawo jama'a sun yi cincirin do manzon Allah da ƴar jama'a sun shiga sun rufe ana jira su fito thumma kharaja sannan manzon Allah sai ya fito fastabaqan nas jama'a sai suka ringa rigaye kowa so yake yaje ya shiga fa kana Abdullahi ibn Umar awwala man dakala Abdullahi dan Umar a lokacin da manzon Allah ya fito shine farkon wanda ya shiga wanda wannan wata daraja ce da wani matsayi na Abdullahi dan Umar jama'a kowa yana famar shiga shi sai zamanto shine na farko shigar da yake fa waje da Bilalan wara albabi ka'ima sai ya samu Bilal yana tsaye a bayan kofa ta Ka'aba an gane yana bayan kyauran a tsaye fa sa'alahu ibn Umar sai ya tambaye shi aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ina manzon Allah yayi sallah da ya shigo nan cikin Ka'aba fa ashara lahu ila al-makani alladhi salla fihi Bilal sai ya nuna masa yace a wancan gu tsakanin wadancan gimshikan anan ne manzon Allah yayi kaga yanda kwadai na magabatan kwarai shi so yake ya san a ina manzon Allah yayi sallah domin yayi koyi da shi ma yaje gun yayi shine ibnu Umar qala Abdullah ibn Umar sai yake cewa fa nasitu an as'alahu kam salla min sajida yace amma sai na manta ban tambaye Bilal raka'a nawa manzon Allah yayi iya abinda na manta amma ya nuna mun cewa ga gunda manzon Allah yayi amma iya abinda na manta in tambaye shi raka'a nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisin tuntuni ya gabata nan malam ya koma zawwa da shi saboda wannan gaba shine cewa akabana yawmal fathi min ala makkata ala rahilatihi murdifan usama ibn zayd manzo Allah yana mai goya yana goye da usama ibn zayd kenan wannan yana nuna mana halaccin wato shine kenan mutun ya goyi mutun akan dabba kenan akan abun hawa باب من أخذ بالركاب ونحوه قال حدثنا إسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويا الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق هو ابن حمام الصنعاني الهميري قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي أنا حمام هو ابن منبه أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلق فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويئين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة وَيُمِيدُ الْعَذَا عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقًا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na ladan mutumin da ya rike ma wani wato likafa idan zai hau abin hawa wani hawihi da abin da yake kama da haka kamar ka buda masa kofar mota ya shiga an gane ko abun be takaita ba ga likafa in aka ce rikab wato ana nihi shine likafa idan aka ce likafa ai wannan dan karfe wanda wato akan a jikin kaman sirdi na doki kenan wanda mahayi yake sa kafar shi sannan ya hau shine ake kira rikab kuma sannan rikab yana daukar ma'anar wato sune raqumma kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa fa ma'ujabtum alaihi min khaylin wala rikab shine yace babu mana akaba bir rikabi wa nahwihi baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladan mutumin da ya rike ma wani likafa wa nahwihi da abin da yake kama da haka shine anan malam yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa manzo Allah yace dukkan gabbai wato na mutane akwai ladan sadaka akwai wajibcin sadaka akan kowace gaba adadin gabban da suke jikinka iya adadin sadakar da Allah ya wajabta maka a kowane yi wanda kasancewar dan adam kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah yake fada Allah ya halicci dan adam akan gaba 360 kuma kowace gaba akwai wajibcin yin sadaka akan shi a yi ne wanda hadisi manzo Allah sai yake nuna mana raka'a biyu da mutun zai yi a lokacin wallaha ta tsaya masa matsayin wannan sadaka 360 da Allah ya wajabta masa dan haka dole ne kai sadaka sau 360 a kowane yini wannan haƙƙi ne na Allah akan ka wanda kasancewar domin ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji wanda dan adam ya bambanta wato da sauran halittu wanda in aka ce sulama an gane ku gabbai duk gaba kashi wanda kenan yake da wannan jikin dan adam dan haka dan adam babu wani abu wanda yake mai laudi irin dan adam ko ina yana iya juyawa kaga irin waɗanda suka saba wasanni na horar da jiki zaka ga mutun ya nade jikin shi ya lauye yanda ka san kamar kaushi ko ina dankwasawa yake. To amma ka dauka in a ce dabba a ce za a lankwasa ta sai dai kashi ya kare. To dan adam gabbayin da suke jikin shi gaba 360 take jikin dan adam. To waɗannan gabbai Allah ya wajabta masa sadaka a duk kowane yini sai yayi sadaka sadaka sau 360 shine yace kullu sulama minan nas dukkan gabbai na mutane alaihi sadaka manzo Allah yace akwai wajabcin sadaka a kai sai yace kullu yawmin tadlu fihi shams dan haka kasancewar ka dauka tasbihi da muke yi kowane fadar subhanallahi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana da ladan sadaka in kace alhamdulillah kana da ladan sadaka in kace allahu akbar kana da ladan sadaka umarni da kyakkyawan aiki da zaka yi ladan sadaka hani game da mummunan aiki sadaka duk wasu abubuwa da mutun zai yi akwai ladan sadaka to dan haka waɗannan shine anan zamu ga wasu daga ciki shine anan sai yace kullu yawmin tadlu fihi shams a diyini a kowane yini nan mansubun ne ala zarfiya ai fi kulli yawmin a cikin kowane yini tadlu fihi shams wanda rana ke hudowa a cikin sa ya ajidu baina lisnaini wato mutum musulmi idan ya ayi adalci ya sasanta tsakanin mutum biyu waɗanda suka samu rashin zuttuwa da juna to yana da ladan sadaka kaga mutum biyu suna rigima kai kokari ka sasanta tsakaninsu kai sulhu to kana da ladan sadaka sai yace wayu inur rajula ala dabbatihi wato mutum da zai taimaka ma wani ala dabbatihi wato akan dabbar sa fayahmilu alaiha ya hau kan dabbar ko ya dora kayansa ko ya kama masa ya goye wani duka wannan jumla tana iya dauka an gane ko fayahmilu alaiha kenan in ma ka kama ma mutun shi ya hau ka rike masa da kafa ya hau ko ka caccaba shi ya hau ko kuma ka kama masa ne ya dora kayansa duka lafazin fayahmilu alaiha yana dauka ko kuma yana bukatar zai dora wani akan abun hawan ka kama masa ka dora masa shine sai yace awiyar fa'u alaiha mata abu wannan in ma ya kasance ku kwanto ne na marwayci yazo da au yarfa'u alaiha mata abu ko kuma littanwi domin nau'in tawa kenan ka kama ma mutun ya hau ko ka kama masa ya dora kaya manzo Allah yace sadaka akwai ladan sadaka to anan an ce idan ka rike ma mutun likafa ya hau kana da ladan sadaka to ina daga in cewa kuma kai ka ja masa kamar ya hau dabbar kana jan dabbar ko kuma kana kora masa shi ma kana da ladan sadaka domin duka kama likafa taimakawa ne ja masa taimakawa ne kora masa taimakawa ne ko kuma misali a yau babur kin mutun ya mutu ya kasa tadawa kai kuma ka san babur ka zo kai kokari ka kama masa ka tada masa ko kuma ka gyara masa in ma buji ne da wasu abubuwa ka gongole ka gyara masa ya hau duka kana cikin wannan lada ko kuma misali abun hawan shi ya mutu yana bukatar a tura masa idan ka tura masa zaka samu wannan lada duka nau'i ne wanda yake na taimakekeniya wanda dama haka Allah ya gina mu mu mu'minai rashin taimakekeniya da juna rayuwa ce ta waɗanda suka kafirce ma ubangiji sai ɗan kaɗan daga cikinsu don haraka ta ƙasashen turai don ka tsaya wani ya ma kula da kai in mutum ɗari ne kowa kawai sai ya zo ya wuce ko kallo baka ishe su ba na a taimaka maka a kama maka wannan sai karantarwa ta musulunci to shi ne a nan ya ce wayu'inur rajula mutum da zai taimaka ma mutum ala dabbatihi game da dabbarsa fayahmilu alaiha ya rike masa likafa ya hau ko ka buɗa masa kofa ya shiga da abin da yake kama da haka auyar fawo alaiha mata'ahu ko kuma ya dora masa ya lauta masa kaya ka kama masa su dora ya dora kaya manzo Allah yace sadaka akwai ladan sadaka kenan duk wani nau'i na taimako da zaka kawo ma dan uwanka musulmi to kana da ladan sadaka a gun Allah wal kalimatu tayyiba manzo Allah yace daddadar kalima da zaka fada ma dan uwanka manzo Allah yace sadaka akwai ladan sadaka misali almajiri yayi bara baka da abin da zaka bashi kace masa Allah ya bada gaba ladan sadaka kake da shi Allah ya bada hakuri kana da ladan sadaka an gane ko wani kalimatu tayyiba daddadar kalima da zaka ma dan uwanka manzo Allah yace sadaka akwai ladan sadaka sai yace wa kullu khatwa dukkan taki ya khuha ila salati da mutun zai taka zuwa sallah sadaka manzo Allah yace yana da ladan sadaka idan aka ce khatwa shine taki in aka ce khuduwa kuma shine fa kenan tsakanin kenan wannan aje kafa da dora wannan kenan duk takin da zaka yi zuwa masallaci kana da ladan sadaka sai yace wa yumidul aza an tariqi sadaka nisanta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya manzo Allah yace akwai ladan sadaka abu ne wanda zai cutar da jama'a misali kasancewar wani ruwa ne wanda in wani yazo ya wuce da abin hawa yana iya watsa ma wani kazo ka hiro kasa ka binne wannan ruwa ko kuma wata kwalba ce ko wani dutse ko wani langa-langa ko ma menene abinda zai iya cutar da mutane ko abinda misali wani yazo yayi bayan gari akan hanya wanda in jama'a sun gani abin sai ya cutar da su sun kyamata kai kokari ka kawar da wannan najasa manzo Allah yace akwai ladan sadaka to dan haka wannan sadaka da Allah ya wajabta ma mumini su adadin gaban da suke jike shi a cikin abin da muke aikatawa a yini mutun ya bada ladan wannan sadaka in ka dauka yanzu tasbihi na bayan sallah sallah dai lokaci biyar akalla tasbihin da zakai da hamdala da kabara sun kai kusan 500 umarni da kyakkyawan aiki hani game da mummunan aiki shi ma akwai ladan sadaka taki da zakai zuwa masallaci akwai ladan sadaka taki nawa mutun zai yi kafin ya je masallaci raka'a biyu in kai a lokacin wallaha ta dauke dukkan adadin wannan sadaka da haka wannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da mustahabbancin sallar wallaha kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.